الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الجمعة 24 غوات الرجب شكرا دبو إيلة لليه دارب إند شدا وانده موافق على 23 غوات الدايا 24 ga watan 1 shekara 2025 zamu ci gaba da karatu na tasrifi cikin wannan littafi mai albarka mai suna tasriful maidani a darasin mu na 10 zamu tashi a sabon fasali cikin babi cikin shafi na 13 inda mali yace babu fa'ala min al ajwafi wannan babe zai yi magana akan fa'ala amma wanda yake ajwafi shine fi'ilin da yana da illa a tsakiyarsa wato ainul kalima dinsa harafi ne na illa to shi za a yi magana akan sa kamar yadda aka yi magana akan waɗanda suka gabata a baya to sai mallam yace ai ilam ka sani anna fa'ala min al ajwafi shi ma'aunin fa'ala daga fi'ili wanda yake ajwafi mai rashin lafiya ga ainun dinsa duk sanda ka same shi to ya ati mustaqbaluhu mudari'in sa yakan zo madmuman yana abin wa dhamma ga ainu wato ainul kalima din sai kai mata dhamma duk sanda ka samu wato wani fi'ili ababin fa'ala kuma sai kaga harafin sa na tsakiya harafin illa ne to a mudari'i sai ka wa ainun din dhamma amma fa in kana min banatil wawi idan ainul kalima din nan tana daga cikin ƴaƴan wawun ma'ana wawun ce tana daga cikin wato haruffa na wawun nahu misali kaman qala sai ka ce yaqulu kaga qala ala wazni fa'ala domin asluhu qawala wannan alif da kake gani tsakanin qafun da lamun to asalin ta wawun ce asalin ta qawala yake to akwai ka'ida sarafiyya cewa duk sanda aka samu wawun ta dauki haraka ta dauki wasali kuma harafin da ke gabanin ta ya zama maftuhi to tuqulabu alifan za a jirkitar da ita a mayar da ita alif shine idza taharrakatil waw wa fataha ma qablaha qulibat alifan to shine aka yi anan madadin a ce qawala sai aka ce qala to me hikimar yin haka a wurin larabawa suna yi saboda sauƙaƙe lafazi ya zama yayi sauƙin fada ga halishi domin zaka ga tsakanin qawala da kala wanne ne fi sauki to wannan shine dalili shi yasa kaga laraba ba sa cewa qawala amma fa shine asali amma kuma in ka zo rubutu ba za ka rubuta qawala ba in dai ba koyarwa kake ba in ka zo fada ba za ka ce qawala ba qawala zaidun kana nufin zaidu ya ce in dai ba misali kake bayarwa ba to a mudari'i tunda kaga qawala ala wazni fa'ala to sai ka ce yaqulu shi kuma asalin sa yaqulu shi ma yaqulu kaga shi ma taharrakatil wawu wan fataha ma qablaha to sai aka samu siqal aka samu nauyi akan ita wawun din ko kuma taharrakatil wawu ko bidhammi sannan kuma harafin da ke gabanin ta shi kuma ya zamo daurare to shine sai malamai suka ce za a yi naqalu sai a dauko wasalin wawun din ita ce dhamma sai a dora ma harafin ta harafin da ke bi mata wanda sakini ne sai a dauke mai sukunin sai a dora mai dhamma din shi kuma wannan sukunin sai a mai da shi ga wawun to madadin ka ce ya qawulu sai ka ce ya qulu kaga ya qawulu kafin ita take gabanin wawu kaga daurarra ce wawu ita kuma tana da dhamma to shi ma saboda harshe zai nauyi wajen fada to sai suka ce ai annaqalu to shine sai ya koma ya qulu kaga tsakanin ya qaulu da ya qulu wanne ne yafi sauki kaga ya qulu yafi sauki to in ka zo in zaka kawo ma kowanne ma'aunin sa asali zaka kalla yanzu kala in ka zo ba zaka ce me fala ba ka kalle lafazi a asali zaka kallo fa'ala eh haka shi ma ya qulu asali zaka kallo yaf'ulu ba zaka ce me yafulu ba eh yana da kyau a kula da wannan kar a tambaye ka me ma'aunin yaqumu sai ka ce aya ko yaqulu sai ka ce me yafulu yafulu wannan kaga ba daidai bane to wannan kenan wancan an yi kalbi wannan kuma an yi naqalu qala an yi naqalu ay an yi kalbi yaqulu shi kuma an yi naqalu to haka shi ma wa qama yaqumu qala yaqulu ya fada yana fada qama yaqumu ya tashi yana tsayuwa to qama shi ma asalin sa qawama ne to qawama ne kamar yadda qala mun ce qawala to kowanne dai zaka ga harafin tsakiya wawu ne shi sai ya ce maka sharadin ya zamo in kana min banatil wawi to kaga dukkanin su kuma ainul kalima din su wawun ce to shi ma qama sai ka ce asluhu qawama ala wazni fa'ala a mudari sai ka ce yaqumu asalin sa ya qawumu kama wanda ya gabata asalin sa ya qawulu ya qawulu to yaqumu sai ka ce ya qawumu shi ma an yi naqalin wasalin wawan zuwa ga harafin da ke gabanin sa shine qafin aka dauki daurin kafin zuwa wawun sai aka ce yaqumu yana tsayuwa to wannan shine qala asluhu qawala ala wazni fa'ala yaqulu asluhu yaqulu ala wazni yaf'ulu haka qama asluhu qawama ala wazni fa'ala yaqumu asluhu yaqumu ala wazni yaf'ulu a ga ma'aunin su daya haka warama ya rumu ya nema yana nema to ka gani shi ma asluhu rawama rawama shine asalin sa mudari'in sa ya rumu asalin sa ya ruwumu ya ruwumu to kaga akwai nauyi to shine sai aka dauke wasalin wawun aka kai ga sakini na kusa da shi mai bi masa to shine sai waye gari ya rumu ala wazni fa'ala yaf'ulu to duk sanda ka samu ajwufi an gane wato mai illa tsakiya ga ainin kenan kuma ainin din wawun ce to wannan shine asali shine ma'aunin sa wa maksuran to adafi ne akan ya'ati mustaqbaluhu ay ya'ati babu fa'ala wa maksuran halin kasancewar ainin din tana da kasara a wani lokaci a mudari'i kenan in kana min banatil ya'i idan ainul kalima din ya unce nahu kamar misali kala ya auna yakilu yana au to kala asluhu kayala kayala wannan alif asalinta ya unce to sai ka ce asalinta kayala ala wazni fa'ala a mudari sai ka ce me yakilu shi kuma asalin sa yakilu yawa shine asalin sa to kaga kayala ala wazni fa'ala yakilu ala wazni yaf'ilu yaf'ilu tunda aidul kalima ya unce haka wa ba'a yabi'u ya sayar yana sayarwa ba'a asluhu baya'a ya sayar ala wazni fa'ala yabi'u asluhu yabi'u ala wazni
yaf'il
yaf'ilu to wannan shine haka nan wasara yasiru ya kasance yasiru yana kasancewa shi kuma sara asluhu sayara sayara ala wazni fa'ala yasiru ha yasiru ga asali yaf'ilu eh to yasiru yayi nauyi ga halishi to shine sai aka yi naqalu sai ya koma yasiru yasiru aka dauki harafin ya'un aka kai zuwa ga sakini gabanin sa aka dauko sakinin sai aka dora mata to sai waye gari yasiru haka wa qala yaqilu qala yayi baccin rana ba na ya fada bane eh qala zaidun zaidu yayi qailula to amudari sai ka ce yaqilu yana mi era baccin rana shi qala yaqulu ainul kalima wawun ce qala yaqilu na qailula shi kuma ainul kalima yaun ce eh shi yasa wani ke cewa man qala qala Allahu faqad kafara eh duk wanda yace Allah yayi qailula to ya kafurta in kace qala Allahu ko ba kana nufin na qawala ba kana nufin na qayala to kai riddafa da Allah bai qailula la ta'khuzuhu to ka gani to ai mai bacci shike qailula ko to asluhu qayala ala wazni fa'ala yaqilu ala wazni yaf'ilu yaqilu yaqilu shine asalin sa yana bacci eh to shi yasa don kakka rude ka fada daji malan yace maka almustaq min alqailulati qala yaqilu dinnan wanda aka narko shi daga lafazin qailula baccin rana dan kakka doka ko na qala yaqulu ne eh shi qala yaqulu min babi fa'ala yaf'ulu qala yaqilu ko qala na qailula min babi fa'ala yaf'ilu eh wancan asalin ainul kalima din sa wawun ce wannan asalin ainul kalima din shi ya'un ce kaga ma'aunin ma ba guda bane sannan harafin tsakiya ma ba guda bane saboda haka ma'anar kowane daban to yana da kyau a bambance eh to sai malai ya ce wal aglabu abin da ya firin jaye min masdarihi in ana son a narko masdari daga fa'ala wanda yake aji wa fi ya'ti ala wazni fa'alin to mafi yawa eh mafi yawa kenan kenan ba shi kadai bane to mafi yawa masdarin sa yakan zo da ma'aunin fa'alu eh fa'alu nahau qala yaqulu sai ka ce qaulan ba'a yabi'u bay'an qala yaqilu qailan to wannan shine fa'alan kenan eh qala yaqilu qailan sara yasiru sayran to wannan shi ya firin jayi amma yana zo wasu sukan zo da wani ma'auni wanda ba wannan ba kamar qama yaqumu kaga ba qayman bane qiyaman ake cewa to shi yasa ce maka wal aglab mafirin jayi sai ce wasu fa'ilihi in kuma kana son ka narku sunan fa'ilin sa to ya ati ala wazni fa'il yakan zo bisa ma'aunin fa'il na misali nahu ga misali qa'ilin ba'i'in eh kaga qa'ilin daga qala kenan ko yawa na magana ba'i'in shi ma daga ba'a ya sayar wancan ya fada wasmul maf'ul minhu in kuma kana son ka narko sunan maf'uli daga gare shi to sai ka duba in kana min banatil wawi idan fi'ilin ainul kalima din shi wato daga abinda wawun ta haifar ne to ya ati na qisan to yakan zo bisa ga naqasu eh ismul maf'ul nashi ma'ana za a dan tauye wani harafi za a cire wani harafi nahwu misali kaga qala yaqulu sai ka ce maqulun ko maqulan shine ismul maf'ul lashi abinda aka fada maqulul qawli zaka ji ana yawan fada haka to in ka duba zaka ga an cire harafi daya wani harafi an ka cire eh wani harafi an ka cire subhanallahi maqulun wani harafi aka cire daga maf'ulun an cire wawun guda tunda asluhu maqulun ala wazni maf'ulun haka ya kamata yazo maqulun to amma sai aka cire wawun daya ita ce mai wasali sai ya koma maqulun kawai to haka ake fadan sa kaga shi mazdarin sa ba cikakke bane saboda in ka auna da ma'aunin sa to zaka ga harufan ba su cika ba saboda maf'ulun kaga humasi ne harufan sa amma maqulun to zaka ga harufan hudu ne to shi yake nufi da ya'ti naqisan haka wa marumun shima min rama yarumu marumun abun nema yawwa shima kaga naqisi ne shima mi aka cire shima an cire wawun asluhu marwumun marwumun maf'ulun haka ya kamata yazo to amma kuma laraba ba su fade shi a haka ba sai suka ce kawai marumun maqulun saboda ya dan fi sauki mafi yawa in kaga sun bar asali zuwa ga wani abu to mafi yawa ko dai linaili ma'anan au abin nan ko a sassauta lafazin yayi saukin fada an gane ko yawwa to wannan shine to sai yace wa in kana min banatil ya'i in kuma ainul kalima din ya unce sai yace ya'ti naqisan yakan zo wani lokaci yana naqisi wata man kuma wani lokaci yakan zo cikakke yayi daidai da ma'aunin sa nahwu misali makilun min kale yakilu ko to sunan maf'uli sai ka ce makilun kaga makilun naqisun ala wazni maf'ulun to kuma kana da dama ka fade shi a cikakke sai ka ce makyulun ala wazni maf'ulun kaga shi yana da fuska biyu in ainul kalima ya unce to in kaga dama ka kawo shi naqisi in kaga dama kuma ka kawo shi cikakken sa yawwa kaga makilo an cire wawun ko haka mabi'un min ba'a yabi'u to an ji laraba suna cewa mabi'un abin sayarwa wa mabyu'un abin sayarwa duk ma'ana ɗaya ce kaga mabi'un naqisun ne in ka dibi wazanin sa maf'ul an cire harafi daya shine wawun mabyu'un shi kuma cikakke ne saboda yayi daidai da maf'ulun yawwa yayi daidai da shi harfan wa shakalan wal amru to in kana son ka narko umurni kana son ka ba wani umurni daga babin fa'ala na wanda yake aje wa fi to in kala ne sai ka ce qul kawai zaka fada qul yawwa kala qul sai ka shafi harafin tsakiya ko yawwa na ƙarshen shine lamul kalima sai ka mi sai ka daure shi kaga qul ala wazni mi me ma'anin qul ful shine ma'aunin sa ful kaga an shafi ainul kalima babu ta haka be kasayar shi ma an shafi mi ainul kalima wazanin sa zai zama shi ma fil to wannan in kana son kai hani kenan kama sai ka ce qum rama sai ka ce rum kala sai ka ce kil Sara sai ka ce sir. Yawwa. To wannan kenan. Qala na yaqilu na qailula sai ka ce qil qil. Je kai baccin rana. Shi kuma wancan qul. Eh qul wazanin saful. Shi kuma qil wazanin saful. Yake nan. To haka aka abin yake. To shine malai yace ka gani qul wa bi wakil wannahyu in kuma zaka yi hani sai ka ce la taqul karkace kaza karkai magana wala tabi karka sayar da kaza wala takil karka auna kaza wala aslu asalin qul qul shine asalin sa qul tunda qala mun ce asluhu qawala a mudari sai ka ce ya qawulu to dama in zaka yi umminni sai ka shafe harful mudari'a harful mudara'a shine sai ka shafe ya'un kaga ya qu ya qawulu in ka share ya'un ya koma ne to wannan shine sai ka ce qul to sai laraba suka ga haka akwai wahala akwai nauyi to sai suka ce abinda za a yi banda nauyi kuma an samu wata illa shine iltiqa'u sakinaini a ka'idar larabci laraba ba su furta lafazi ko harufa guda biyu kuma kowannen su sakini babu wannan a larabci in ma hakan ya samu to suna da hanyoyi da suke bi wani zubin su shafe ɗayan sai a bar ɗayan wani zubin kuma in suna da alaka da juna sai su shigar da ɗaya cikin ɗaya ana yin haka wani zubin kuma su yi ƙalbi to nan sai suka ga cewa in ka kalla tsakanin wawun da lamun kowannen su saki ne kuma ba su da alaka da juna babu mujanasa tsakanin su to sai suka ce a shafe wadda take ita ta fi dama dama saboda zamu ga daga cikin tasarrufatu na kalmomin ana iya juya ta zuwa wani abu kamar da muka ce kala kaga ta canza ta koma alif to kaga ita ba sabita bace to sai suka ce a shafe ta kawai a kyale lamun wadda ita duk yadda lafazin ka juya shi to sai kaga lamun a ciki sawa'un masdari ka fada ko fi'ilin sa madi ka fada ko mudari'i ko umurni ko bi ka fada ko tasniya ko me ko ismul fa'il ko ismul duk yadda ka fada sai kaga lamun sabanin wawun to shine sai suka ce a bar wanda yake tabbatacce ta kowace fuska sai a shafe wanda shi ana iya rasa shi a wasu tasrifatu to shine sai aka share wawun sai ya koma qul madadin qul haka shi ma kil abe be be to shi ma haka ne sai aka shafe ya'un sai koma be haka shi ma kil sai koma kil to kaga yafi sauki yafi saukin furuci saboda laraba suna kyamatar abin da yake da wahala wajen fada ba sa son shi to shine yace fa huzifatil wawu anan kaga mun shafe wawun wajen qul sai koma qul waliya'u muka shafe ya'un ga bi bi haka kil ya koma daga kil aka shafe ya'u liltiqa'i sakinaini saboda an samu harfa guda biyu kowannen su yana da sukuni mu ba su da alaka da juna bare a ce a shigar da ɗaya cikin ɗaya yawa to sai aka kalli wanda yake sabiti da wanda yake kuma muntakili sai aka shafe muntakili aka bar sabiti to haka abubuwa suke tafiya wai amfanin koya maka wannan saboda in ka zo wani zubin zaka yi larabci takan yi abin da za ka faɗa ismul fa'il ne ko ismul maf'ul ne ko umurni zakai to idan ka dauki lafazi baka san wannan kaida ba sai ka samu matsala amma ya an riga an baka formula shikenan ba za ka wahala ba da ka samu wani lafazi mai kama da wadanga da aka ambata to dama kaida dai zaka amfani da ita eh sai ka fada a tare da ka samu wata matsala ba an gane ko yawa Allah ya samu dace to nan za mu kwana insha Allah binda muka fada ya zama daidai Allah ya sa musu albarka kuskure kuma Allah shi yafe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله